So kwaki wa burayo wa cheka lawa galuwa le yewe ye mri
tarida ani chicha
so kwa lungwa kala kalona ma kacha kubagu gende aduwa mbiba wa chepo kushida na neo chiga wote wana doki wila na kajo so kwa kwa kubaba jio wa michegu baba jio Jaibu baba chiyo Kiwe la jiyo Ndarufu denga nera tavo Ndadu watolo Bona talake ide nabu unaja Nae From zero to hero From nothing to something One plus one not two Wow Mami shibamu ya
shibamu Kwa mbeta mbida Benda kaya zaibu
Shan Allah ba da shan mutane ba da shan mutane ne koruwa ba a sha ba abin da rabbana yayi mutum ba za ya canza ba
from zero to hero lamar mu ba da
from zero to hero
lamar mu ba da from zero to hero lamar mu ba da
from zero to hero
lamar mu ba da from zero to hero lamar mu
Kamar ina mutane ba
kuma yaudar kowa ba
sana'ar mu muke duba
ba mu yi ta da wasa ba
lamarin duniya hakuri da gaggawa ne
If you na pure water, you nesel
make you no laugh from more.
You see person nesel lakara
na in business be that you.
If you na kule kule nesel
make you no laugh from more.
So what they know what was and don't do ya na unda wa yuza mind your own way. Make you use your talent to make money. Chukunkoto ela sungo ngache bende mtano mwali ya wate inanana wala kamu to jino to kia kami to ijo ebo mito lambema
kami shibamu ya shibamu